أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناشر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. يا سيدي يا رسول الله كز بيدي فلم أجد غير خير الخلق لسندي، ويسرن أموري إنني وجل وعاجز وزليل أنت معتمدي، وشد فكري فلا آوي إلى أحد إني أقوسكة أن تأخذ بيدي، لولاك لم يكيد تكوين ما كلكت شمس ولا قمر لولاك مستندي. Alhamdulillah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa ci gaba da wannan karatu mai albarka cikin littafin nan na Imam al-Busairi, ma'ana Burdatul Madihi, wanda karatutukan azumi ya samu dakata da karatu. Amma alhamdulillah, yanzu mun dawo da mu daura karatun mu daga yanda muka tsaya a cikin wannan littafi mai albarka. Karatun da ya gabata kafin Ramadana mun yi karatu cikin fasali na 8 wanda ya mana magana a jihadin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, har inda muka yi bayani akan jihadin manzon Allah da yayi, wato hissan wa ma'anan, da kuma inda sayyidina Rasulullah ya shiryar da halitta cikin usulubi mafi kyawun usulubi. Karatun mu zai tashi mana daga al-faslut tasi'i, wato fasali na 9 fi tawassul bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wannan fasalin dai mana bayani ne akan tawassuli da manzon Allah. Wato tawassuli da manzon Allah anan shi yanda Imam al-Busairi wato ya sajjala wa'innan baitoti gurin yanda yake tawassuli, ma'ana yake neman wasila, yake kamun kafa da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda shi tawassuli wani abu ne wanda dama shari'ar musulunci ya inganta mana shi, a Qur'ani da hadisi ya tabbata cewa tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne shay'un mashru'un, ingantaccen abu. In ka koma Al-Qur'ani zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. الله انا maka ishara, yana mana ishara baki daya. Allah na cewa da a ce lokacin da suka zalunci kansu sun zo gurinka ya rasulullah, in sun zo gurinkan nan to kaga nan ja'ukan nan na maka ishara ne zuwa ga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mana in ka daka je gurin Allah ba daka tashi kai tsaye ne ka tafi gurin Allah ba, a'a sai ka bi tawa, wato sai ga bi tawa sidan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. To haka in ka zo hadisin nan wanda Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya rawaita mana, wanda yake cikin sahihul Bukhari, hadisin nan na sayyidina Adam alayhi salam, lokacin da ya ci itaciyan nan bayan Allah ya sako da shi duniya tsawon lokaci yana neman gafaran Allah tabaraka wa ta'ala, aka ce yayi sujjada hawa yana zuba daga fiskansa tsawon shekaru, har wato wannan hawayen da yake zuba daga idanun nan nasa tsirrai suna katsutsuro tsirrai, wato aka ce dukkanin wato itace wanda aka ji shi na kanshi, to ya samo ne daga asalin wannan sinadari na hawayan Annabi Adam alayhi salam. Sai wata rana sai Annabi Adam yake cewa ya Allah ina roƙonka ka gafarta mun saboda Annabi Muhammad. Sai Allah ya ce ya Adam wa aina arabta Muhammadan wa lam akhluqu, ya Annabi Adam wa aina ka san Annabi Muhammad bayan ban halice shi ba. Annabi Adam yace ya Rabbi innaka lamma khalaqtani bi yadika, lokacin da ka halice ni da hannun kudranka, wa nafakta fiyya min ruhika, Allah ka busa min numfashi, rafa'atu wajhi, sai na daga fiskana ko kuma rafa'atu ra'si, fara'aitu ala qawa'imil arshi maktuban la ilaha illallah muhammad rasulullah, sai na ga rubuta la ilaha illallah muhammad rasulullah a jikin bakin jaman al'arshi. Annabi Adam yace fa alimtu annaka lam tadik ila ismika illa ahabbal khalqi ilayka, sai na san cewa ba da ka taba hada sunan wani ba da naka sai sunan wanda kafi so a cikin halittanka. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala sadaqta ya Adam, Allah ce kai gaskiya ya Annabi Adam, innahu la habbul khalqi ilayya, shine mafi soyuwan halitta a gare ni, ba wanda nake zo ka masa, to tunda ka roke ni domin shi to na gafarta maka. Allah ce ya Annabi Adam, ina ma wannan gafaran ka roke shi wa halitta ne baki daya, sai Allah gafarta musu baki daya. To kaga wannan suna na sayyidina rasulullahi nan da aka rubuta shi a jikin makin jaman al-arshi, daman lokacin da Allah ya halicci al-arshi sai al-arshi wa kana arshuhu alal ma'i, al-arshin Allah yana kan ruwa ne, to dukkanin abin da yake kan ruwa kuma yana wato motsawa ne, yana tangal tangal tangal, to sai Allah ya rubuta la ilaha illallah a jikin al-arshi, da Allah ya rubuta la ilaha illallah a jikin makyangyamansa, sai al-arshi ya ƙara shiga firgici da kwarjini saboda sunan Allah tabaraka wa ta'ala da aka rubuta. Fa kataba alaihi muhammadur rasulullah fa sakana, sai aka rubuta muhammadur rasulullah a jikin sa sai ya samu nutsuwa. To wannan shine sunan nan na Annabi Adam, wato sunan nan wanda Annabi Adam ya kamun kafa da shi, wato Allah ya gafarta masa wato wannan wato laifin da yayi wa Allah tabaraka wa ta'ala. To shine Imam al-Busairi yake ce mana kadamtuhu bi madihin astaqilu bihi zunuba umrin madafi ash-shi'ri wal khadami
iskalladan yama tuksha awaqibuhu ka'annani bihi ma hadiyun min an-na'mi ata'tu gayyas sibafi al-halifain wa ma hasaltu illa 'ala al-asam wa an-nadam. Wannan wani usulubi ne irin na bayin Allah na kaskantar da kai da suke yi wa janabin Allah tabaraka wa ta'ala. Yana cewa kadamtu bi madihin, nayi hidima wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi madihin da wasu baitoti, wa innan baitotin nan da nayi astaqilu bihi, ina neman Allah ya kankare min zunuba umrin, zunuban nan na rayuwa na saboda wannan baitin da nima manzon Allah din. Kamar yadda sayyidina rasulullah yake cewa man madahani walau bi shatri baitin kuntu lahu shafi'an yawm al-qiyamati, wanda yayi deni koda da rabin baiti ne inji manzon Allah dan zama ne cetan saranan tashin al-qiyama. To shi yasa zaka ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mawaqan da suke ba sayyidina rasulullah. Akwai wannan wanda take kitan daga cikin ashara al-muqaddirina, ma'ana mawaqan da sun rayu a jahiliya sun rayu a musulunci, akwai kansa'u. Aka ce manzon Allah ne ya ce mata hayya ya khansa in tana rera baka. Manzon Allah yana shajja'a ta, wanda ita daga cikin wato khususiyyar da tana da iyaye guda uku, dukkan su sun yi shahada ne a tafarkin wato a tafarkin Allah, wato sun yi shahada ne a cewa Allah da ya azurta ni, Allah ya mun baiwan iyayen da na sabar wato na sarrukan da su irin su Imam Hasan bin Thabit radiyallahu ta'ala, wanda shi sahabin manzon Allah ne, wanda yana daga cikin shahararrun mawaqan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Abdullah bin Rawaha, ga sunan nan har ka Abu Ibn Malik, wanda ya zambace manzon Allah, manzon Allah ya ce aje a nemo shi hayyan am mayitan ko a rayi ko, yazo yana ladewa ya rasa yanda zai yi, sai je lulluba fiskan sa sai yazo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani ne aka ce daga cikin sahabbai ya bashi shawari, yace to in kana so ka shirye wasu baitoti ka je gurin manzon Allah, amma kada ka bari sahabban gaban manzon Allah su san wani ne ne kai, ka bari je ka je ka zauna gaban manzon Allah sai ka yaye fiskanka. Ka Abu Ibn Malik ne je shirye baitotin sa, sai da shoshi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yaye fiskan nan nasa yana cewa bana su'adu fa kalbi yawma mabtulun mutayyamun isra halan yubdi maqbulu, har yana har yazo gurin da yake cewa umbitu anna rasulullahi aw adani wal afu inda rasulullahi ma'mul, yana cewa umbitu an bani labari cewa anna rasulullahi aw adani, manzon Allah yayi alkawari din yanda aka ganni aka ce ni, amma na san cewa wal afu inda rasulullahi ma'mulu, afwa a gurin manzon Allah abun nema ne, abun buri ne. Innar rasul la nurun yustada'u bihi, lallai manzon Allah wani haske ne daga hasken Allah, wanda yustada'u bihi ana neman haske da manzon Allah, kuma sa annai shi muhannadun ne min suyufi lillahi masululu, manzon Allah wani takobi ne wato kiran India daga cikin takubban Allah, wanda Allah ya zara wannan takobin a wurin azzalimai. To da irin addu'an da sayyidina rasulullah ke wa sahabbai sabitin, yana cewa Allah karfafe shi da ruhul amini, wato malaika jibrilu kenan. To shine shi ma yake cewa nayi hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi madihin da wasu baitoti ne bo astaqilu bihi, ina neman akankare min zunuba umrin, zunuban nan da nayi na rayuwana, wanda ma da rayuwan nawa ya shude ne fi shi'i cikin waka wal kadani da kuma hidima, ma'ana babu abin da yake yi bande ban sayyidina rasulullahi da kuma hidima wa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace iskalladani ma tuksha awaqibuhu ka'annani bihima hadiyun minan na'mi, yace yayin nan da wato ma tufsha a waki mahu, abinda ake jin tsoron karshen sa, ma'ana su'ul aqibah kenan, mammunan karshe, yace yayin da suka rataye ni, ma'ana wato hawadisu dari wa nawaibu ha, fitintunin zamani da suka zo suka kewaye ni suka rataye ni, in ka gani zaka ce ka annani bihima hadiyun minan na'mi, in ka ga yanda suka danfare ni zaka dauka wani dabba ne daga cikin dabbobin nan na ni'ima, ma'ana dabbobin da Allah ya halatta a cinye naman su, haka ya kasance wato wa'innan fitindunnin zamani da zo suka kewaye ni. Ata'tu ghayya saba fil halataini wa ma hasaltu illa 'ala al-asami wan nadami, wannan tawadu ne irin nasu na bayin Allah, ma'ana suna tadarrui yatadarrauna ila rabbihim tabaraka wa ta'ala, suna kaskantar da kai, yana cewa ata'tu ghayya saba, nayi biyayya wa wauta irin na kuruciya, fil halataini a halin nan guda biyu, ma'ana fi shi'ri wal kadam, fi halatayni shi'ri wal kadam, ma'ana a halin waka ma da ya wato da hidiman da yake manzon Allah, shi ya bi wato wautan kuruciya ne. Sa'annan wa ma hasaltu illa al asami wan nadami, wallahi ni ban tattaro komi ba, ban yi wani aikin komi ba, illa alal asani, sai tarun laifuffuka wan nadami da nadama, amma ni aikin da na sani kawai shine na yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Kamar yadda mu ji a gaba yana cewa hashahu an yuhrima rajima karimahu aw yarji al jaru minhu ghayran mutarini, yana cewa hashahu an yuhrima rajima karimahu, wallahi manzon Allah yafi karfin ya hana wanda yazo gurin sa neman alfarma. aw yarji aljaru minhu ghayra mutarin ko kuma wani bako ko makwabci ya dawo daga gurin manzon Allah ba tare da an girmama shi ba manzon Allah falalan manzon Allah ta utana sallallahu alaihi wasallama to fa ya kasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-din bid-dunya wa lam tasumi ita fa ya kasarata nafsin ya hasaran wannan raitawa yana magana da nafsin sa kenan ma'ana kaga nan yana magana ne da an-nafsul lawama akwai wato maratib na nafs an-nafsul ammara wa an-nafsul lawama ko sa'annan wan-nafsul mulhama sa'annan wan-nafsu yani al-mutma'inna sa'annan ar-radiya sa'annan al-mardiya sa'annan an-nafsul kamila in ana magana akan an-nafsul ammara shine annabi Yusuf alaihi salam yake faɗa Allah yake bara mana cikin al-Qur'ani ta shi annabi Yusuf ko amma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi an-nafsul ammara kenan ma'ana wanda take umarni da mummunan aiki shine a can karatun mu na baya da muka karanta cikin al-Burda Imam al-Busiri yana ce mana ko fa inna ammarati bis-su'i matta'azat min jahliha bi nazir ash-shaybi wal harami wala a'addat min al-fi'l al-jamil karadaytun 'alamma bir'ashi ghayra muhtashimin law kuntu a'lamu anni ma uwaqqiruhu كتمت سرا بدال من قبل كتمي من لي برد جماه من غوايتها كما ترد جماه الكلب اللجمي يعني اتمك بيان النفس يعني تكي هل يزو شبه عمك نفسك والنفس كالتبلي انت منه شبع على حب الرطاء وانت بتقوم ينفلني فسرف هواها وحاذر انت وليه ان الهوى ما تولى يسمي او يسمي كاقا وانينا اتمك بيان اكرم النفس الامارة النفس اللوامة كما شيني نفس ايرن نباين الله وانا كله سنة تكين زرقين تلي معنا باسا تبا يداد وانا ابند ذات كاو مسو ma'ana ka shine abin da Imam al-Busiri yake faɗa mana bako fala tu tu'min huma kasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al-kasmi wal hakami karke biyayya mai hukunta maka abu da me sa ka kusuma ita an-nafs ita ne take hukunta maka abu shi shedan kusuma ke sa maka amma dukkanin abin da zaka ga ka aikata shi to wani abin ana saurin a ce sharrin shedan ne amma sharrin nafsu ne saboda nafsu ta fi kusa da kai ko alayka bi zalki nafsika ana hawaha fa inna an-nafs adhani silahi haka ne zuri yake faɗa nafsu ta fi cutar da dan adam fiye da wato shedan wato fiye da takobi mai kaifi to wannan an-nafsul lawama kenan sannan akwai an-nafs al-mutma'inna ko kuma akwai an-nafs al-mulhama shine fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nafsul mulhama wanda Allah ya mata ilhaman fajirki Allah mata ilhaman tsoron Allah an bar dan adam a tsakatsakiya amma to kad aflaha man zakkaha wanda ya samu tazkiyatun nafsi ya tsarkake ta to ya samu al-falahul abadi was-sa'adatu sarmadiyya wa kad kaba man dasaha wanda ya dirmishe ta kuma ya tabe to kaga ashe an bar dan adam tsaka tsake shi yasa da Allah ya tashi ambata nafsu sai ya ambace ta babu ma'rifa sai ya ce wa nafsin wa ma sawaha bai ce wa nafsu ba saboda shine ma'anan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kadaf la man zakaha wa kad kaba man dasaha wannan nafsun kenan almulhama sa'annan almutma'inna ya ayyatuha almuslimu mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya to da wani mataki ne nafsu za ta taka ta tafi an-nafsul mutma'inna shine ala zikrillahi tatma'innul qulub da zikrin Allah zuciya take samun nutsuwa to kaga ta zama an-nafsul mutma'inna to irji'i ila rabbika ki koma zuwa ga ubangijinki ma'ana lokacin zuciya shine da ta koma fushiru ila Allah ku koma gurin Allah da gudu ku tafi gurin Allah a guje an-nafsul mutma'inna kenan radiyatan kina mai halin yarda mardiya yarjajiya kuma an-nafsul radiya kenan sa'annan an-nafsul mardiya to nan yana magana da nafsu ne wato a matakin nafsul lawama fa ya kasarata nafsin ya hasaran wannan rai da ta yi fi tijaratiha a cikin kasuwancin ta ma'ana kasuwancin da wannan rai ta yi asara ta yi babu riba a ciki lam tashtari ad-din bid-dunya bata sayi addini da duniya ba sa'annan walanta suni kuma bata shiriba cikin wannan cinikayyar nata ba to saboda haka wannan rai asara kawai taje ta nemo wa man yabi ajilan minhu bi ajilihi yabillahu al-gabnu fi bay'in wa fi salami wanda ya sayar da wato lahiransa domin neman duniya ma'ana wanda ya sayar da jinkirtacciya domin neman gaucacciya wato duniya abinda zaka zo masa cikin hanzari in an ce ajilan bil hamzati shine ma'ana lahira kenan jinkirtacciya in an ce ajilan bil hamza ma'ana duniya abinda take gaggaucacciya ma'ana cikin hanzari to yace dukkanin wanda ya sayar da lahiransa domin neman duniya ma'ana mutun ya shagaltu gurin neman duniya ya manta da lahiransa to wannan shine ma'ana wanda ya hasara kenan kamar yadda sayyidina rasulullahi yake faɗa mana hadisi man asbaha wa ammuhu ad-dunya ja'ala Allahu al-faqra bayna aynayhi ko kuma ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi dukkanin mutumin da ya wayi gari bai da wani damuwa da ta wuce duniya ya za a iya tara ta to Allah zai dauki talauci ya saka ta a tsakanin idanunsa ma'ana kana ganin sa kawai zaka ganin shi cikin halin kakani kai amma wa man asbaha wa hammuhu al-akhirati kafahu Allahu hammuhu dunyan wa ukhran wanda yayi gari damuwan sa lahira ne ya da ai ya da Allah lafiya to shikenan wannan mutumin Allah zai tare masa damuwan sa na duniya zai tare masa wato damuwan sa na lahira to shine yake cewa man yabi ajilan dukkanin wato wanda ya sayar da lahiran sa bi ajilihi da duniyan sa ma'ana ya mika lahiran sa ya karbu duniya to ya billahu al-gabn kamun ga zai bayyana masa ma'ana kamun ga wani abu ne kaman dodorudo cikin harkan kasuwanci abinda za a zo a maka shi wato a maka kamun ga ya kasance kai asara ya billahu al-gabn fi bai'in wa fi salmi wato zai kasance yayi asara an masa kamun ga a cikin sayar wannan nasa da yi da kuma riban da ya samu to shi baya gama ka wa'innan baitoci yana zargin nafsin sa da irin laifuffukan da take aikata wato yanzu zai fara bayanin yaya kuma yake kwadayin wato rahama da afuwa a gurin manzon Allah in ati zamban fa ma ahdi bi muntakishin min annabi wala habli bi munsarimi fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalqi bi zimani in lam yakun fi ma adi akizan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami yana cewa in ati zamban in ma na aikata laifi فما أهدي بمنتكب القوري نابامي ينكي وبني من النبي ده قبري من زن الله معنى القوري ينسو ييا ده القوري ينبن من زن الله ده القوري ينكد ما وجنابي من زن الله وانا القوري ينبازي ينكي با معنى وانا اللي فوقك النوابة بازاسو هنا نيجد ما من زن الله با إن آتي زنبن إما أنا أيك تلجي تو فما أهدي بمنتكب من النبي القوري نا واتو بازي ينكي ده قبري من زن الله با sa'annan wala habli bi munsarimin igiya na na saduwa da manzon Allah wannan igiyan ita ma bata yanke ba tana nan wancan laifi yana nan a gefen sa sa'annan amma wannan abin nayi riko da shi shi zan je gaban Allah tabaaraka wa ta'ala da shi sa'annan fa inna li zimmatan minhu ni fa ina da wani alƙawari daga gurin manzon Allah menene alƙawarin nawa shine bi tasmiyati muhammadan ni fa sunana muhammadu ne ma sunana muhammad bin sa'id al-busairi to ashe kaga ita karankanta sunan manzon Allah wata suna ne mai alfarma wanda mutum ya tsinci kansa kawai yana da wannan sunan wani girma ne da falala babba wato wani babban wilaya ne saboda ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin hadisin qudsi alaitu ala nafsi Allah aj'ala fin nari man kana ismuhu muhammad aw ahmada Allah ya ce na rantsa da girma na da buwaya na duk wanda sunansa Ahmadu ne ko Muhammadu inji Allah yace ba zan sanya shi a cikin wuta ba saboda kara da alfarma wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaji manzon Allah yana cewa idza samaitumul walada Muhammadan fa akrimuhu in kuka sa wa danku suna Muhammadu akwai jar'i ma na malaman sufiya in dai ka san da ka dauki sunan manzon Allah ka sa wa yaran ka ba za ka iya kiyaye alfarma wannan sunan ba to rashin sakawa ya ji alkhairi amma manzon Allah yace duk gida a samu Muhammadu daya ko a samu Muhammadu biyu kai manzon Allah yace a samu har Muhammadu uku ma a cikin gida to amma daga zo ka dauki sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka sa wa yaron ka amma ba za ka kiyaye alfarman wannan sunan ba to rashin sakawa shi yace alkhairi kisa manzon Allah yace za san mai tumul walada Muhammadan in kuka sa wa yaro sunan Muhammadu to fa akrimuhu ku girmama wannan yaran wa awsi'u lahu fil majlis in kun ga mai suna Muhammadu ku matsa masa a guri ya zauna ku bashi guri takrimatan li ismi Muhammadin domin girmama sunan manzon Allah to ka duba fa sunan manzon Allah kenan to ina ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka haƙi da alfarman manzon Allah abu ne wanda yake daura akan bayin Allah wanda Allah ya daura mana shi kuma dole ne mu sauke wannan aikin wanda shine cikon addini ma in ba a sauke wannan haƙin ba to addini ma babu ita to shine ne wato yake cewa yana da wani alƙawari a gurin manzon Allah bi tasmiyati muhammadan saboda an kira da sunan muhammadu kuma an ce duk mai suna muhammadu Allah ya ce ba zai sanya shi a cikin wuta ba haka Allah ya alƙawari yace wa hawa awfal kalki bi zimani kuma na san cewa manzon Allah shine mafi cika alƙawari a cikin halitta babu ne alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to in ka dauki sunan nan ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka kalle ta ta fiskoki daban-daban da ta nuna maka wato wani ijazi irin na Allah tabaaraka wataala da irin kususiyan da Allah yake banci manzon Allah da shi aka ce idan ka dauki sunan annabawa baki dai kana dubawa babu sunan annabin da daka samu babu harafi daga cikin huruful illa ma'ana huruful illa wasu harufa ne guda biyar a gurin malaman wasu harufa ne guda uku a gurin malaman nahawu wanda idan wannan harfan suka shiga suna ko suka shiga fili to sun mai da shi mu'tallul akiri mai illan karshe to akwai mu'tallul akiri akwai mai mutallil wasi akwai mai mutallil awwali misali alifun wawun ya'un wannan sune huruful illa kuma sune huruful li ne kuma sune huruful maddi idan huruful illa suka shiga cikin suna to sun mai da wannan sunan mu'tali ma'ana wannan sunan na da illa misali in ka dauki sunan annabawa baki daya babu wani annabi da zaka samu sunan sa babu alifun babu wawun babu yawun a ciki bakin annabawa baki dayan su wani ka samu a'a ya zo mutallul akhir ne wani mutallul wasi wani mutallul awwali wani ka samu harfin illa a farko ne misali annabi adam alaihi salam kaga tun daga farko sunan sa alifun ne adam kaga tun daga cikin huruful illa annabi ibrahim shi ma kaga sunan sa tun daga farko alifun ne akwai huruful illa a ciki ga ya'un a gaba ga kuma wani alifun a gaba ibrahim haka annabi isa haka annabi musa annabi dauda annabi sulaimana amma shi sayyidina rasulullahi sunan sa babu harafin illa a ciki muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan shi sunan sayyidina rasulullahi dukkanin wani harafin da ka gutsuri a cikin sunan manzon Allah wannan wato wannan sunan ba za ta hana bada wani ma'ana ba sabanin suran annabawa idan ka cire wani harafi idan ka cire alifin a cikin sunan annabi adam ba zai bada ma'ana ba in ka cire ainun a cikin sunan annabi isa ba zai bada ma'ana ba kowani suna dai daga cikin sunayen nan na annabawa ka dauka ka gutsura wani harafi to wannan sunan ma'anar sa ta bace amma sunan manzon Allah in ka dauke shi baki dayan sa zaka ce muhammadur rasulullah idan ka cire mimun na farko ya baka hamdu alhamdulillahi rabbil alamin in ka kara cire ha'un din nan ya baka mumiddul kainati domin wannan mimun din guda biyu ne muhammadu idan ka cire wannan mimun din ya baka dalilul khairati sallallahu alaihi wasallam to haka sunan Allah tabaraka wa ta'ala take shi yasa idan ka dauki sunan Allah da sunan manzon Allah da ka dukkan harafin su guda biyar ne wato guda hudu ne tare da tadifi a tsakiya Allahu sa'annan Muhammadu shi ma Allahun ka dauki sunan sa in ka gutsire da ta bada mana in ka ce Allahu nurus samawati wal ardi ka cire alifun da ta baka lillahi ma fis samawati wa fil ardi ka kara cire lamun da ta baka lahu ma fis samawati wa fil ardi kai ka cire da lamun din da ta baka huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi to kaga sunan Allah kenan da sunan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa damma al ilahu usman nabi ismihi idza qala fil kamsi al muazzan ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi yujallahu fa zul arshi mahmudun wa hadha muhammadu shi sunan manzan Allah an yi istikakin sa ne daga sunan Allah Allah shine mahmudu abin godi ya manzan Allah shine Muhammadu abin godiya to in ka dauka da Mahmudu da Muhammadu dukkan su ismul wato ismul maful ne in ka ce Muhammadu abin godiya in ka ce Mahmudu shi ma abin godiya ma'ana Allah na godewa manzan Allah na godewa Allah ma'ana manzan Allah shine Ahmadul Hamidina li Rabbil Alamin shine wato mafi godiyan masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to wannan kenan yace illam yakun fi ma'adi aki zan biyadi wallahi indai sayyidina rasulullahi bai yi riko da hannu na ranan tashin alkiyama ba fadlan sabida falala nasa indai manzon Allah bai yi riko da hannu na ba to wa illa indai ba haka ba fa kul ya zallatal qadami wallahi kafana ta zani ajilin alkiyama ainil muradi na kawai shine manzon Allah ya yi riko da hannu na mu tashi mu je gurin manzon Allah shi muka sani manzon Allah kai mu gurin Allah to kaga anan gurin babu yanda za a yi bawa yace zai je gurin Allah tabaraka wataala mubasharatan zai cire wasiɗan manzon Allah dole gurin manzon Allah zaka je manzon Allah shi ya kawo maka Allah a gurin manzon Allah ka san Allah saboda haka gurin manzon Allah zaka je manzon Allah sai ka ga gurin Allah shi yasa yace adamu mun dole huta tali wa bi dilwa alhamdi liwa alhamdi na haruna anje manzon Allah da annabi adamu don da suke bayansa duk suna karkashin tutana ne yace to indai manzon Allah bai riko da hannu na ran tashin alkiyama ba to lallai hakika kafana ya zame hashahu an yuhrima arraji makarimahu manzan Allah ya fi karfin ya haramta wa mai kwadayi kyautansa ma'ana duk wanda yazo yana kwadayin kyauta a gurin manzan Allah to manzan Allah zai bashi dama mawahib rabbul ashita muhammadun wa rahmatuhu wa huwa ar-rahim fa akrima duk kyautan Allah yana duk ya bada ita ne a hannun manzan Allah inna Allah huwal mu'ti wa ana al-kasim Allah shi bayarwa yake yi amma manzan Allah ce ni nake raba kayan Allah aw yarji al-jaru minhu wa yarmutarimi ko kuma bako ya dawo daga gurin manzon Allah ko kuma makwabci ya dawo daga gurin manzon Allah wato ba tare da an girmama wannan makwabcin ba ma'ana ba wanda ya taba zuwa gurin manzon Allah neman wani abu manzon Allah bai bashi wannan abun ba ma qala laqattu illa fi tashahhudihi law la tashahhudu wato ma qala la da ba din tahiyya ba manzon Allah ba dai taba fadan la ba in kaji manzon Allah ya ce la babu to sai dai ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah iyanin ne kawai manzon Allah yake ambata Allah amma manzon Allah bai taba kiran kalman babu ba wa munzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu likalasi khayr multazimi tun lokacin da na lazimta wa tunani na yaban manzon Allah tun lokacin da na tashi naji ina son na bi manzon Allah to wajadtuhu khayra multazimin sai na san manzon Allah shine mafi alkhairin abin lazimta likalasi domin tsira na duniya da lahira ma'ana idan ina so in tsira to in kama hanyar nan na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in je gaban Allah da tarin yaban manzon Allah yaban manzon Allah shine zai cece ni ran tashin alkiyama walan yafutal gina minhu yadan taribat
إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أريد زهرة الدنيا التي اكتتفت يدا زحيرا بما أثنى على هرمي ونشيني كشن ونفصلي ناشرة إكي تشوى ولن يفوت الجنا منه يدا تربت واتو وداتا بازي وشي حنن نندا ترايو كوكما حنن دا واتو تكسنشي tayi bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda ya bi manzon Allah to shi yake da cikakken rabauta ma'ana hannunsa ba za ta talauce ba ba zai tsiyace ba kaman yanda innal haya lallai ruwan sama yumbitul azhara shi yake tsirar da faranni fil akami ko kuma alal akami kenan wato dutse wanda yake kasancewa irin dutse na jigawa ma'ana dutsen da ake iya shuka akai to kaga ma'anan alhaya anan ruwan saman nan yana nufin wato tafin hannun manzon Allah da yake wato fajudur rasulullah bil bazil sa'ilun ko wato kwararan nan da yake sauka daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake zuba akan zuciya na ta samu madadin da take yin yabo manzon Allah din shine ma'anan innal haya lallai ruwan sama yumbitul azharina tsirar da faranni fil akami wato a cikin wato daji amma ba wai ina nufin walam uriji zaharatad dunya ba wai ina nufin samun kawan duniya bane saboda yaban manzon Allah ni ba ina yaban manzon Allah bane domin neman lada ba ina yaban manzon Allah bane domin neman duniya ina yaban manzon Allah ne domin manzon Allah ya cancanta a yabe shi na dauki yaban manzon Allah bautan Allah ne nake yi tabaraka wa ta'ala saboda Allah shi yabi manzon Allah kuma sa'annan Allah ya ce a yabi manzon Allah ko ba haka ba imamu shu'ara ahmad shauki yana cewa ya mustafa min qabl nashati adamin wal kaunu lam tufta lahu aglaqun ayrumu makhluqun sana ka ba da ma asna ala akalakikal kallahu yana cewa ya manzan Allah ya zababban Allah tun kafin Allah zabi annabi adam waye ya ise dai ka bayan Allah karan kansa shine yake yabanka yana cewa wa innaka ala khuluqin azimin ya rasulullah to saboda haka ni ba ina yaban manzan Allah bane domin wato neman wani abin duniya neman daukakan duniya a'a ina yaban manzon Allah ne na rike shi hanya ne na neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala shine walam uli zaharatud dunya ba ina nufin kilekilen kan duniya bane wato allati tatafat ya zazu hayran wato irin kilekilen duniyan nan da zuhairu bin abi bima asna ala harami ne yaban da yayi wa haramu bin isnani haramu bin isnani wato wani ne daga cikin shugabanni wanda shi zuhair bin abi salma ya masa yabo irin nasu na wato wanda ake yi wa mutum almadhu kenan ya ruru ta shi be shi to sai ya dauki kyauta ya bashi to shine shi Imam al-Busiri yake cewa a'a ni ba wai ina nufin kyauta ne irin wanda harbu bin sinanin ya dauka ya ba wa zuhair bin abi salma ba shine walam uridi zaharatad dunya allati katafat yada zuhair bima asna ala harami wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-katim an-nasir al-haqq bil haqq wa ala alihi haqq qadrihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin